ni kida zan tinsagawa
Amina a bada layin a sarki
A kano wasu yau sun kasa tsewa Haka sai na duka garwa
Amina a bada layin a sarki
Tukita wakan sarki ba a dawa
Amina a dogi ganda ba sarki
Shi karimi ne a gurin kanawa
Arce ya ja wasu sun yi bari
Amina a do me jama'ar kanawa
Amina a bada layin a sarki
Sannu sabon sarki mai kanawa
Amina a dogi ganda ba sarki
Allah kawai ta jira addu'a na ima
Arce ya ja wasu sun yi bari
Haƙuri da biyayya ne ya ja ma Shi kana ta girma
Amina a dogi ganda ba sarki
Wani shi harshe nai ne ya ja mai
Harshe ya ja wasu sun yi bari
Yake bin magana ta mahaifiya ta
Amina a bada layin a sarki
Tace ya daina siyasa zai yi kwantai
Amina a dogi ganda ba sarki
Yake bin maganar ya tashi gatta
Harshe ya ja wasu sun yi bari
Yau gashi kokanar dan billa ta kai shi sun kai
Amina a dogi ganda ba sarki
Wai a turai yayi selfie da jimmai babu mulki
arce ya ja wasu sun yi bari
banda da ada ya raka shi zaman sa sarki
da Amina a bada layin a sarki
gashi ya fita shi barin sa sarki
Amina a dogi ganda ba sarki
ka bari yau ya koma ku taki
arce ya ja wasu sun yi bari
zana je ni a wai dan bashi kwaki
arce ya ja wasu sun yi bari
kai ku ce da kiri ku mu ke da sarki
Amina a dogi ganda ba
sarki wallahi ban da kara da na je Kaduna
da Amina a bada layin a
sarki sai na dau a sha na in dan sun kama kunci
Amina a dogi ganda ba sarki
wasu har ta kai su barin abinci
Arce ya ja wasu sun yi bari
ko ruwa suka sha sai su ji daci
Amina a bada layin a sarki
su suna haushin su muna ta bacci
Amina a dogi ganda ba sarki
ta bar su da kunkune a zuci
Arce ya ja wasu sun yi bari
ba su da gwamna sannan babu sarki
Amina a bada layin a sarki
yau masarauta na hannun kari
Amina a dogi ganda ba sarki
Amina a bada layin a sarki mai da Aminu babba dan abun ni
Amina a dogi ganda ba sarki
oh an dawaki mai tuta alaka ma ke idan ka tsalandan ne na yi ma
Amina a ba da layau a sarki
yin hakan zai sa wasu har su suma
Amina a doge kan da ba sarki
magiyan gwamna da suke ta gulma
harshe ya ja wasu sun yi bari
masu so sai sun je fashi fama
Amina a ba da layau a sarki
sun yi duku akan shi ana shi dama
Amina a doge kan da ba sarki
rabbana ya tsare ya dade shi girma
harshe ya ja wasu sun yi
bari gashi shi yana gwamna su ba makoma saba
me
ta sina ja kai sinuwar ka a can ba za ta tarar da mu ba sakon babba na dan abundi babba can zakara toshe a kurki